ne hukunci wanda yake alƙur'ani da yake bai da farko bai da ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala. So idan misali a inda alƙur'ani magana to kaman ka nuna kenan. To shin ya dace mutum ya buɗi baki ya ce Qur'ani halittacce ne? Menene hukuncin kuma wanda ya faɗi wannan? Kuma menene hukuncin wanda yake da wannan irin aƙidar ta cewa Al-Qur'ani halittacce ne? Amsa a nan, wato duk amsan da ake bayarwa ana ba da ita ne fa a amsa ne a ta bakin ahlus sunna, ta sunna ce. Amsa a sunnanci ake ba da amsa. Saboda haka Bala ya ce Al-Qur'anu shi Al-Qur'ani nan da muke gani kalamullahi magana ce ta Allah Azza wa Jalla mai girma da buwaya. Hakikatan magana ce ta gaske ta hakika ne Al-Qur'ani magana ce ta Allah. Hurufuhu yanda muka ga harufan Al-Qur'ani yanda suke wa ma'anihi da ma'anansu gaba daya daga Allah ne. Dukkansu daga Allah ne. Ina fata an gane ko? Laysa kalamuhul huruf dunal ma'ani. Yawa ba wanda kaman yanda waɗansu suke ce wai harufan ne na Allah kawai amma ma'anan ba na Allah bane, ba daga Allah bane, harufan ne a rubucin kawai amma ma'anan daga Allah bane. Ba haka bane, ba kaman masu faɗan wannan maganan bane. Akwai masu aqidan cewa baƙin ne yanda yake rubuce shi ne daga Allah, amma ma'anan yanda baƙaƙin suke ba da ma'anan yanda aka ba da ma'anansu ba daga Allah bane. Wannan saɓanin mene ya saɓa wa aqidan ahlus sunna. Walal ma'ani, waɗansu kuma suna da aqidan cewa ma'anan ne daga Allah amma harufan yanda suke rubuce ba daga Allah bane. Kamar yanda idan ana lecture ya shiga yana magana, inda zaka kalli handout na kowa zaka ga ya bambanta, domin kowa da irin sigan yanda yake rubuta wannan lecture din. Ba dole bane ka samu yanda mutum ya rubuta wannan layin haka Mr. A, duka student din nan kowa haka yake, kowa yana rubuta abun a yanda zai fahimci ma'anan shi ne, ko ba haka ba? To waɗansu suna cewa harufan ne daga Allah amma ma'anan daban, waɗansu kuma su ba daga Allah bane, waɗansu kuma suna cewa ma'anan daga Allah ne amma yanda aka tsaya aka rubuta shi din ba daga Allah bane. Duk waɗannan maganganu biyun condemn ne, sun saba wa aqidan sunna. Ma'anan da harufan kai tsaye daga Allah ne. Takallama Allah bihi qawlan, magana da Qur'an jabal min hunna juz'an summa du'unna ya'tinaka sa'yan. Wannan wa magana wa yayi ta Allah ne. Akwai inda Allah ya magana da yawa a cikin maganan gaba daya, akwai inda ya a bakin wani da Al-Qur'ani, wato ta hanyar annabinsa, ta hanyar wahayi. Na haqqan mu'minai na gaskiya sun yi imani na gaskiya da Al-Qur'ani cewa magana ce ta Allah kuma wahayi ne na Allah, ma'anan da harufan kuma ba halitta bane, Qur'ani sifa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa in kutta bil banani, koda kai ka dau Qur'ani yanzu ka dau tefa ka dau alqalami ka kofe Al-Qur'ani duka, duk da cewa kai ka rubuta da hannunka kuma kai ka karanta da harcinka, wa hifza bil jinan kuma ka haddace shi a kwakwalwanka, wa summi bil adhani sannan ka karanta aka ji, wa absaratul ayanu ainanu kuma ido ya kalla, duk wannan la yukhriju zalika an kaunihi kalamir rahman, duk wannan baya fitta qur'ani daga cewa magana ce ta Allah. Fa haka in kofe qur'ani rubutun harufan waye, karantawa kuma waye, sannan wanda suka ji karatu sannan ido da ya kalli